Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. A wata gagarumin nasara da aka ci, kasashen Ukraine da Russia sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Istanbul a jiya Juma'a da ke nufin isar da miliyoyin ton na hatsin Ukraine zuwa kasuwannin duniya da kuma sassauta matsalan karancin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya shaidawa wakilan Russia da na Ukraine a wajen rattaba hannu akan yarjejeniyar, inda ya ce kun shawo kan matsaloli kuma kun ajiye bambance-bambance a gefe don share fagen aiwatar da wani shiri da kowa zai mura wanda bai zo da sauki ba. Sabar da jin daɗin bil'adama shi ne ya ingiza wannan tattaunawar, inji shi. Batun bai kasance mai gamsarwa ga duk ɓangarorin ba, inji Guterres. Amma an mayar da hankali ne akan abin da ya fi dacewa ga mutanen duniyarmu, kuma kada a yi shakka wannan yarjejeniya ce ga duniya. A jiya Juma'a an samu Stephen Bannon, babban na hannun daman tsohon shugaban Amurka Donald Trump, kuma mai faɗa a ji a ɓangaren masu ra'ayin mazan jiya na Amurka, da laifin raina umarnin majalisa na ƙin amsa sammaci da kwamitin binciken harin da aka kai a zauren majalisar dokokin Amurka a bara, wata babbar nasara ga kwamitin da jam'iyyar Democrat ke jagoranta. Wani rukunin masu shari'a ya samu Bannon, mai shekaru 68 da haihuwa, da laifuka guda biyu da ake tuhumarsa da aikatawa na ƙin bayar da bahasi ko takardu ga kwamitin majalisar wakilai, yayin da yake tantance zanga-zangar da magoya bayan Trump suka yi a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021, waɗanda suka yi yunkurin hana tabbatar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020. Kowane laifin rashin da'a ga majalisa yana da hukuncin kwanaki 30 zuwa shekara guda a gidan yari, da kuma tarar $100 zuwa $100,000. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, alƙalai a kotun kolin Majalisar Dinkin Duniya sun yi watsi da rashin amincewa a matakin farko da ƙasar Myanmar ta shigar akan shari'ar da ake yi na yi wa tsirarun 'yan ƙabilar Rohingya kisan ƙare dangi a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Shawarar kafa kotun ƙasa da ƙasa mai cikakken hurumi ta kafa wani mataki na sauraren shaidu da ake yadawa na cin zarafin al'umman Myanmar, wanda ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama da wani binciken Majalisar Dinkin Duniya suka ce ya saba wa yarjejeniyar kisan kare dangi ta shekara 1948. A cikin watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana cewa zaluncin da aka yi wa al'ummar Rohingya a Myanmar, wanda a da ake kira Bama, ya kai matsayin kisan kare dangi. Tun Kin, shugaban wata kungiyar rajin kare 'yan kabilar Rohingya na Bama da ke zama a Birtaniya, ya yi marhabi da wannan matakin, yana mai cewa 'yan Rohingya 600,000 har yanzu suna fuskantar kisan kare dangi, yayin da mutane miliyan 1 da ke zaune a sansanoni a Bangladesh suke jiran tsammanin samun adalci. A ƙarshe, Majalisar Ministocin Ƙasar Japan a jiya Juma'a ta yanke shawara a hukumance ta gudanar da jana'izar ƙasa baki ɗaya a ranar 27 ga watan Satumba ga tsohon Firaministan ƙasar Shinzo Abe, wanda aka kashe shi yayin muhawarar ƙasa akan shirin jana'izar, wanda wasu ke kallo a matsayin wani yunkurin ɗaukaka martaban ɗan siyasa mai raba kan ƙasar. A farkon wannan wata ne aka harbi Abe yayin wani jawabin yakin neman zaɓe a birnin Nara da ke yammacin ƙasar, lamarin da ya firgita al'umman ƙasar da ta shahara a kan tsaro da kuma tsauraran matakan sarrafa bindiga. An kama wanda ake zargi da kai harin nan take bayan harbe-harben, kuma ana tsare da shi domin yi masa tambayoyi, yayin da hukumomi ke kokarin gabatar da tuhumar kisa a kansa a hukumance.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu taurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
idan na faso ta aika fiyanta duk a kashi
samayen wuya
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen wuya
idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa to mu ma mu dauda mara samayen wuya samayen wuya samayen wuya
idan mu fita limani ya fike mini samayen wuya samayen wuya samayen wuya
mulki sun zama gafiya
samayen
wiya ya dana bakin ki na kasa su zama tawaya
samayen
wiya mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya
samayen
wiya idan ya fito kuma
samayen
wiya azan mishi maula da dai za azan kyaran su da sun yi kan tafiya samayen wiya samayen wiya samayen wiya
ina ba fita limani ya fike mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya
wadansu ma jama'a
samayen wiya
idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a
samayen wiya
su danna hakin ka ka zo ne masu kifara'a
samayen wiya
idan sun ga mata ka ki har kunni jama'a shugabannin namu kenan ina lafiya samayen wiya samayen wiya samayen wiya
ina mafita limani ya fike mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya
rabe ka dan ka sani
samayen wiya
idan burin ka ka tara kudi ka kera gini
samayen wiya
akwai ranar da kudin ka fa bayye ma magani
samayen wiya
oho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya
ina ba fita limani ya fike mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya
mulkin sa abun gwani sha'awa
samayen wiya
suna sa halin burin sa a dinga yin afuwa
samayen wiya
amma jami'an su ba duk zuciyar su ba afuwa
samayen wiya
rasulullahi ya ce ran Allah na zuci kaban kamari ga ba shine bakin aliya samayen wiya samayen wiya samayen wiya
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma mun tashi lafiya
lafiya kalon alheriya gurin naku
lafiya limi ya New York ya ruwa ya
wallahi alhamdulillah dukkan mu lafiya kalau
to Allah ya shige mana gaba Allah ya kare mu
amin subma amin
to baba zamu fara da mika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa ga ƴan uwa da abokan arziki da ma mahukumtan jamhuriyar Niger sabili da rasuwar Alhaji Sanusi Tambari Jakuba tsohon dan siyasa dan fafatika jami'in gwamnati da Allah ya macikawa a cikin wannan makon Allah ya sa ya huta ya ba dangi duka jimin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
amin subma amin amin subma amin
bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci ta Yahaya Dano Azare jihar Bauchi Najeriya ga Alhaji Ahmadu Kakai sarkin fatar Katagum Talban Darajiya Allah ya sa haka ne wannan sunan sarauta
amin
kuma yawale Sani Takai da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyan Katagum da Umar Abubakar Odoji Azare sai lawan bin Hambali MK dan Silva Sokoto gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Naziru Abubakar Sabu Guso da Namairo Umar Makera da Kawu Mai Ruwa Bajuga sai Hamidu Kalalabuwa jihar Difa jamhuriyar Niger gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Aishatu Musa Wada Barikin Ladi da Ibrahim Musa Wada da kuma Fatima Musa Wada dukan su a Barikin Ladi. Gaisuwar a bar ya huce ta Usman Kasim Kiringin ta Arewa mai sauraron wannan shiri zuwa ga Ibrahim SD Kusfa Zaria da Ibrahim Salisu dan Kaduna sai Adamu Habu Umar Yanga da Ibrahim Yakubu Kiringin sai Lawal bin Hambali MK dan Silva da magaji soja Kiringin da Abari Abdullahi Kiringin sai Malam Garba Kiringin da Mustafa Mai Shago Kiringin da kuma masu gabatar da wannan shiri na Abare Huci da fatar mutashi lafiya. To muna godiya madadin sauran waɗanda aka ambata a cikin wannan gaisuwa.
To sai kuma gaisuwar Abare Huci zuwa ga Alhaji Saidu Ibans da matarsa Hajiya Barkisu Saidu da aka fi sani da Hajiya Bawi, sai kuma ɗansu Mr. Taufik ma'aikacin GRA a Kropom branch kenan da matarsa Momi da ƴarsu da sauran ƴaƴansu Aisha Kajali wato amaryan sati biyu masu zuwa kenan da ƴan uwanta Abdullahi Faisal da kuma baba. To sai kuma gaisuwar Abar ya huce wacce ta fito daga mai sauraren mu da ake kira Zainab Ahmed BCJ Malumfashi. Tace tana gaida mahaifinta Malam Ahmed Burkila BCJ Malumfashi da Haruna Muhammad Katsina da Maryam Abubakar Kasim Iya da Sa'adatu Abubakar Kasim Iya da ke Goruba Road Katsina da kuma Honorable Bello Bello da Mali da ƴan kungiyar muryar jama'a da kuma ƴan kungiyar Zabi Sonka na jihar Katsina. Sai kuma gaisuwa ta fito daga Muhammad Haruna Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a, yace ina gaida Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa da Malam Mahadi Shehu Dialogue Computer da Sanata Yakubu Lado Dan Marki da Aminu Chindo Kofar Sauri da Alhaji Shafi'u Madawaki Inono da Alhaji Musa Gafai Communication da Alhaji Muhammad Yakubu Marafan Daura da Zainab Ahmed BCJ Malumfashi da fatan sun tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar Ahmadu Manija daga Bauchi Unguwar Karufin Madaki zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, yace fili a bari ya huce da VOA muryar Amurka ga gashe-gashen fatan alheri zuwa ga sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a Unguwar Karufin Madaki a gidan sarki Bauchi da ubandoman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu da ke unguwar Bakaro a birnin Bauchi. Sai kuma Hajiya Halima Yari a gidan yarin Bauchi da ke kan titin Bakaro a garin Bauchi da Hajara Gidado wato ƴar Fulani da ke unguwan Federal Low Cost masallacin Isa Ali Fantani a garin Bauchi da Dujuman Bauchi na farko Honorable Bashir Yakubu Lame mai neman kujerar dan majalisar dokokin Bauchi a mazaɓar Lame na ƙaramin hukumar Turo a jihar Bauchi da kuma Malama Husaina Balajoni wanda aka fi sani da Baban Hajjalu da ke unguwan Zanuwa gidan birnin Bauchi da kuma Alhaji Balajoni wanda ke babban kasuwa Muda Lawan Alayin Entire a Bauchi da kuma mai unguwan Bayan Bata a garin Bauchi wato Alhaji Tanko Ibrahim magayakin Hardun Bauchi. A ƙarshe sai kuma Malam Baba Isa Shehu malamin makaranta Ibn Abbas da ke bayan NIDB wanda ke gidan bare-bare a unguwar Kofan Ran a garin Bauchi. To da fatan an tashi lafiya.
Allah karimu gani rahimu sirai dare janna sirai rana dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ya kan muna nama wata ran mutum kai ga dan muna nama wata ran mutum ya kan dada dama wata ran mutum kai ga ke dada dama dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali. Yana ran mutum ne ya kan fini gita ne, yana ran mutum ne ya kan yin gida ne, yana ran mutum ne ya kan maguza ne, sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da daɗa mu. Haba don adam mai wuyan gane hali, ke
Ina dai daga dan batun ka
dan adam mai wuyan gane hali oh dan adam mai wuyan gane hali watanan mutun ne kan fili gitani sa'anan mutun ne kan din gitani sa'anan mutun ne kan fili gitani watanan mutun ayyukan yunda namu hadarin mutun
to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka
ko kadan
a bari mu jire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi da ke mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Ahmed Aliyu Jalam tsohon kwamishinan ruwa na jihar Bauchi da Alhaji Zubairu Iyan Dambam sai sarkin Dambam Alhaji Idris Baffa Musa da Gali direban Dambam sai Honorable Muhammad Sabo Joji Dambam da Alhaji Mustapha Shamado Mabuga Dambam da Alhaji Waziri Ayuba shugaban karamar hukumar Dambam sai kuma Dr. Ahmed Usman Abdullahi wazirin Dambam da fatan sun tashi lafiya sai gaisuwa zuwa ga Yusuf Tanko Bani Mbaka da Kabiru Abubakar Bulan Yaki sai Matthew Garba Kaduna da Musa Aliyu manajan Rufaida Yawuri sai Ibrahim mai wankin hula garin mai godiya jihar Niger da Maimuna Sahabi Yawuri sako daga malam Ango malamin makaranta Yawuri da fatar an tashi lafiya
ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kallawa ilimi godan haurewa hanyar kullewa mu nemi ilimi godan aldorewa mu nemi ilimi alfarin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa
wanda bai gani ma na hangowa
haske na ilimi ina shike kallawa
wanda bai gani ma na hangowa
wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarce faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa ke adam batu kul haf kunawa a ciki da gaskiya waya hujewa
to baba yau labarin da zan baka labarin wani mahaukaci ne da makada
iko Allah lalle za a kwaci chapter
din wani mahaukaci ne baba da makada to mahaukacin ya samu sitira ya kila irin mahaukatan nan ne da suke yawo tsirara sai ya samu
wayo
aka samu wani dai attajiri
ya mai ajo
yawa ya bashi sitira tada fitatta ta sha dinki
to
shike na mahaukaci ya zuba sitira sai yana yawon shi sai tsinci kanshi a gidan da ake daurin aure gidan buki to ka san a gidan buki akwai wadanda ma mawakan ma da suke zuwa gidan buki ba a gayyace su ba su dai suna
ba a gayyace su ba ɗan
abin
ina da buki kenan haka
shike nan ya tafi gidan bukin nan yana jin mawaka masu kalangu suna ta yi wa mutane kirari ana ba su kuɗi suna ta yi wa mutane kirari ana ba su kuɗi
to
sai mawakacin cikin sutura shadda tana ta kalli
eh mallan tana sheki
irin ka san irin shaddan nan da ake ta zarce ba a ganin hannu ba a ganin kafa
na'am
sai yace ma masu kalangu ni ma jinin sarauta ne
to
ya kamata ni ma ku mun kida
eh a wasa shi
dama abun ne ma ya samu ga su kuma gashi da ko baka da ko ya kake ma da in kaje gidan buki makada dai inde za su samu kobo ai za su
ko sosai kuwa
za su wasa ka
sosai kuwa
shike dan mai kalangu da yaran shi hankalin su ya koma kan wannan mahaukaci suna ta kida suka ruda wuri da kida suna ta cewa dan sarki jikan sarki kaza 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 dan wani jikan wani kaza kaza
hasan da yi sarauta
ba kace da jikirari ya ratsa shi sai cewa mai kalangu da kai da yaranka an ba ku mota makala mu ya kada shike dan maka ba ka ce shi gaba da harkar shi kawai sai mai kalangu ya guso wurin mahaukaci yace mishi wai to yaushe za su zo su amshi motan
su karbi makullin mota
yawa sai mahaukaci ko ya kalle kawai sai yace musu wai to wai ran da kalangun ya fashe ba su kalangu suka ji aka ga mai zutura ta suke da gaske yake suka fara raɗa guga suka fara raɗa kalangu kawai
su ba za su karbi makullin mota
yawa da gangan mai kalangun ya fasa kalangun
to
yahuda kalangu sai nuna ma mahaukaci yace mishi wai
ai
ga kalangu ya fashe sai mahaukacin yace ma bazu kalangu yace to shi ba kalangun an bashi mota ma ga ba kalangu ya kalli mahaukaci ya gade ba kamar ba wasa yake ba sai ba mai kalangun ya ce mishi kai ba ka da hankali ko ya ga kamar yana nema ya naira musu wayo sai mahaukacin ya ce to shi ba hankalin an bashi mota
an bashi mota ne
kalangu ya kama shi sai ya ce kai malam ba ka da lafiya sai mahaukacin ya ce to
lafiya ba an bashi mota
ya ba ka je ga ai ba su kalangun suka gane kuskuren su suka ga a ce wannan
yo Allah ba ya biyo ba
akwai alama tambaya sai da ga su da kalangu bayan da za su yi ma su ci gaba da neman na
sun ji kan sun banza ba da har mota gaba ɗaya ba su karɓar wani kuɗi su yi tafiyar su
ai shi ne baba na gaba da ba su na daga mana hannun sabili da haka tilas mu ja burki na kai ma idan ka daina magana na baka mota
to shi ke
daga
baba ya ko bakeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan makula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ya kada da Italiya in ya dan
koka wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya
tai kwalta ma keke a kauye da cikin Benne gari motocin talakawa dan su hawo mutakar in ba ka lafiya je ka kashao magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan dai ayan talakawa an kai watan-watan ayyukan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris akwai ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland